Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fadi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 22 ga watan Yuni na shekarar 2022 zamu magana ne akan mata a fagen kasuwanci da kananan sana'o'i.
Ke Zara'u muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da bakwar da ta gayyato mana.
Sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu da kuma zamu bude muku layi don muku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a zamu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kanan Dabo inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar mana da kanta.
To yau bakwancin wa muka samu
Maryam Ibrahim.
To malama Maryam, sana'ar me ake yi?
Ina harkan event planning, na organizing events.
Wani irin event na biki suna ko menene, wani irin taro?
Taro trade show, exhibition, taro na company haka.
Na company kawai ake yi?
Ina yi na taro na biki dai amma ba da yawa ba.
Sai kuma na me?
Sai kuma na exhibition da trade show.
Misali kaman baje kolin kayayyaki?
Na masu kanana businesses ko.
To ki ba mu labarin ki kafin mu dilmiya ga hirar, ba mu labarin ki a takaice.
Okay, ina dai ina nan garin Kano. So na yi training na event planning a nan Kano da na zo service 2015.
So wani course kika karanta kafin ki zo service? Kuma ina kika yi jami'a?
Niger State Federal Polytechnic Bida. Estate Management HND Nagama. So 2015 sine na zo Kano for
botar kasa iwa kasa hidima
na abana NYSC. NYSC County Kano.
To bayan kai malawa sai akai kaga.
Okay, da na gama NYSC. So kawai dai na samu a wani event center da na yi training. Da na gama training na aiki da su for 2 years. Banda wannan sai da na yi ina bukatar managerial skills.
Sai cika koyon da ake kasuwanci.
Haka. So shine na yi na fara da na gama. Na fara aiki a wani fashion organization a nan Kano.
To fashion din su me suke yi? Kaya ne, sutura na sawa ko wani irin fashion?
Suna yin kaya na sawa amma bangare da nake shine na makarantar fashion. So ni nake organizing syllabus, abinda za su koya,
manhajin da za a koyar wa dalibai.
Haka. So bayan shine na seto yanzu na yi zai kokari na fara business dina. 2020. So, I registered in business name, Bina. She is a glitter and event and interior. So, by she, yes, it has not been easy. So, but the
Because
of COVID, during COVID, I had cooking event. So, she need then come a day at least in a done cooking, a done online training, Facebook. After I end the mutanese, as we had the beginning, so Mamba event planner. She need. So the bio COVID, so alhamdulillah, same kapara cast one chain event.
To the tenda chika para na day day chinga naga ke ba erkano bache wani irin matsaloli kika fuskanta akan hanya da kika fara wannan sana'a?
Gaskiya number 1 shine matsalar yare da ban iya ba.
Hausa biki iya Hausa sosai.
Eh ban iya Hausa sosai ba. Ai yanzu dai ina dan koyi kada kada. So bayan shi saboda kisan mostly northern states.
Arewacin Nigeria.
Arewacin Nigeria. So mace ba su ayin irin wannan harkoki. So ya bani like we are na samu
wahala.
Ya ban da wahala na samu customers da za su ma kwanci abin da nake so na yi. So ban da haka.
Su baki dama. To yaya aka yi hakika samu karbuwa?
Gaskiya so na fara yin partnership da wasu
haɗin gwiwa.
So daga wurin at least ina yi musu aiki sai su yi mun tagging a ko social media handle haka at least from there mutane fara san abin da nake yi. So ina samun referrals ma a wajen.
Kenan social media ya taka rawa wajen taimakawa sana'anki?
Gaskiya ne.
To wani irin alfanu kika samu a wannan sana'a na haɗa biki da kike yi?
Yanzu gaskiya ba zan ce na fara samu profit ba. Saboda irin events da nake yi na haɗa kasuwa na marketplace na masu small business owners.
Haɗa baje kolin masu ƙananan sana'o'i.
So yanzu ba ina so kawai na taimake su like mu tare mu let's grow together.
Ku girma tare.
Mu girma tare. So yanzu dai ba kan kudin nake ba just to
mutane su san ki kike kokari
yanzu. Mutane su san ni da harkar da nake yi da mission din na business.
To su waɗannan masu ƙananan sana'o'i me kike kokarin ki musu?
Kinsa akwai masu mostly yanzu muna da online vendors da yawa. And suna samu matsala na mutane su yi trust in dan su.
Mutane ba sa yarda da su tunda akan kafar sadarwa
ne. Tunda akan online suke. So ina had an exhibition event da za su zo sai mutane su san they are existing. Suna
yi abinda kike hadawa din akan kafar sadarwa ne ko kuwa ba kafar sadarwa bane exhibition din da kike hadawa?
So muna harkar muna kawo masu online vendors a wuri daya sai mu create and kasuwarci mutane su zo su san su kuma su samu ciniki a business nasu.
Yawanci a ina kuke hadawa? A wani filin ake hadawa ko a ina kuke yi?
Yanzu wanda da na yi shi a wani office space. Office din mai girma ne so ya yi containing mutane 50. So kawai suka kawo mutane 50 kenan. Suka kawo just ƙanana samples abinda suke yi. So yanzu akwai wanda muke hada yanzu shi ne Fashion Mingle shi a Ado Bayero Moza Ichi.
Shi menene Fashion Mingle? Na sutura ne za a baje koli? Kayan sawa ne?
na kayan sawa ne da masu makeup, henna design, photography haka, banda masu abinci dai. Is shine nake hadawa on the third, the next month, July, kina.
To su masu kananan sana'o'in idan mutum yana da sha'awa ya zo ya baje kolin shi, akwai wani abu da suke biya ne ko ku kyauta suke zuwa su baje kolin kayan nasu?
Okay, akwai wanda na fara yi da na samu masu sponsors. In na samu masu sponsors da covering expenses da muka yi na muka kama hall da komi, ina ba su zo free. Amma in ban samu sponsors ba, suna biyan ko 5,000 for store. It's not being 5,000 for store.
To anaba ya kin samu wadanda suka dauki nauyi ne?
Na baya?
Eh da kika yi mai ba?
Na samu.
To kenan masu kananan sana'o'in kyauta kika bari suka yi?
Eh kyauta na bari suka yi shi.
To wannan wanda zaki yi na sabon watan shin kyauta ne ko ka za su biya?
Za su biya saboda wannan zai yi na yi shi babba dai, saboda inda na kama hall da na kama a cikin ShopRite, yake a cikin ShopRite, so yana da tsada dai, amma na san a cikin kasuwa muke, so ina so na fatan da wannan wanda na fara yi ba mutane da yawa ba, so wannan ina so na yi shi mutane da yawa, akwai masu entertainment, akwai rawa ma, mutane su zo su yi harkar networking da entertainment.
To a wannan da zaki kina tunanin mutum nawa ne za su zo wannan baje kolin, masu kananan sana'o'i guda nawa?
Ina targeting guda 50, yanzu ina da guda 20 a kasa.
Wanda sun riga sun biya?
Wanda sun riga sun biya.
To menene burinki a nan da lokaci kankani? Ina kike son kiga kanki?
Gaskiya ina so in the next shekara uku a sani a nan garin Kano, ce ina taimaka masu kanana business, ina so na gan kanana business su bar inda suke ba a baya, su dan growing, at least su samu mutane su san su, shi nake so da yi.
To wani kira zaki yi wa matasa musamman mata?
Okay, kin san yanzu matan mu suna so su samu harkokin nasu, like businesses nasu, so akwai wasu conference da na fara yi da suka zo shine International Women's Day, so bayan shi muna yin online networking yanda mata za su hada kansu su yi networking. Akwai platform da mata mu to just za su samu in suna bukatar maybe wani abu, za su tambaya a cikin platform din, wanda yake sai da wa sai ya bada referrals a cikin platform din. Haka
to shikenan, muna godiya.
Sai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu.
Mai sauraron barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalamar. A yau muna tare ne da ajiya Halima Muhammad Mahmud ne Sweet Twist Catering, wanda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya Halima, barkamu da zuwa wannan zauri namu.
Baraka ta dai.
Hata ne muke da shi ga masu girki a yau.
A yau muna da crispy fish fingers, busheshen soyayyen kifi.
To hajiya, wannan abincin wanda kasa ne?
Eh, ta abincin Turawa ne.
To bar mu leka kasar Turai.
Eh.
Me ake bukata idan za a yi wannan girki na crispy fish fingers?
Da farko dai uwar gida tana bukatan kifi mara kashi. Kaya.
Eh, wanda bai da kaya
a cire mishi kaya.
Na gane.
Eh, idan uwar gida ta same shi sai ta bukaci gishiri, masoro, sinadarin dandano, attargu, tana bukatan bread bushashe da kuma kayan kanshi na ɗan Italy, wato oregano. To shi ana bukatan shi a wannan girkin. Sai idan uwar gida ta je kasuwa kuma ana sayar da shi. Shi ma
dan yan ko busashe
busashe uwar gida zata yanka wannan kifi zata yanka shi kaman yatsa shi ma a tsatsi
a tsaitsayi danyen kenan
danyen kenan idan ta yanka shi sai ta saka mishi wannan masoro sinadarin zaki zata saka mishi tafarnuwa da citta nan dai da nace kullun ya kasance uwar gida ta tana tare da shi
zan dan dauke ki baya shin wannan kifi da wani iri za a iya yi ana iya amfani da catfish ko sardine ko ko da akwai wani kifi na musamman ne da za a yi wannan girki da shi
to ana iya yin shi da kowane kifi saboda aikin gamu kifin da muke da shi kenan ba mu da irin nasu na cin to amma kuma in kana so akwai ana sayar da shi shago shi ma wanda aka riga aka cire mishi kashin idan kuma baka son wannan kana iya sarrafa naka kifin in dai ba za ka samu ka yanyanka shi a tsaye yawa to baka da matsala amma ka tabbatar kuma ka ciccire kayoyin da ke ciki saboda kar a ba yara su ko babba ma wani zai iya makale mishi a makogoro wannan tafarnuwa da citta da na fada shi ya zai kasance ne koyaushe
uwar gida ta da kanin da masoro danye dai kowane girki
yawa citta da tafarnuwa danye zamanin dai yana nan a dake a cikin robanta duk lokacin da ta fito amfani za ta fito da shi saboda yana rage karmi yana kuma sa dandan yana sa kanshi to idan ta bukata zo ta hada da shi za ta zuba su duka a cikin kwano ta barbada shi ainihin sinadarin zaki ta sa dan attargu ta saka shi oregano din nan ta dan barbada shi da
su wato zaka daka shi ganyen oregano din ne
a shi dama gari ne
ko ake saidawa
cikin ruban shi sai ta dan barbada shi sai ta motsa shi ta motsa shi ta motsa sai ta bar shi ma ya dan juko shi kifin kenan
wato sai abun ya shiga cikin jikin sa
yawa sannan kuma abu na biyu saboda za a yi masa za a lulube shi cikin ruwan fulawa to shi kuma wannan uwar gida na bukatan kwai guda daya cokalin fulawa guda daya uwar gida na bukatan mayonnaise ko bama kamar yadda suka sa ake kiran shi sai kuma annan uwar gida na bukatan bread bushashe yawa uwar gida za ta nemi bukaci bread bushashe saboda tana bukatan ta lulube shi da shi to anan idan uwar gida ta zo ta samu robanta ta fasa kon ta dauki cokali daya na kula ta dan zuba ta dauki bama din shi ma cokali daya ta hada ta kada
to
idan uwar gida ta kada shi
suka hade
eh sai ta barbada mai sinadarin dandano sai ta kade shi idan ta kade shi to uwar gida ta dauki wannan kifin da ta riga ta jika shi da gishirinta da dan sinadarin dadin ta sai ta dan dauko daya bayan daya tana saka a cikin
kana marginawa yana kwasan
wannan kwabin
da aka yi
to sai ta rika ajiye shi shi ma a gefe akan wannan bread wani aka ne breadin ta bushashe ta dan daka shi idan ta daka shi
ya zama gari
kin ga kaman twist din da nake fada wani gida tana iya dan barbada mishi yaji
to shi wannan bread busashen yaji
busashen bread sai ta busashen yaji nan da ta daka sai ta barbada shi kin ga idan kika zo kika saka wannan kifi da kika nado
wannan
yawa kin ga zai nadi
shi ma busashen kifi wanda zai nadi busashen biredi wanda yake da yaji a jikin sa
sai nada amma idan wani gida ba ta son barkono tana iya barin shi haka sai ta nada sai ta yi ta jera su har ta gama nade wannan kifi
to
idan uwar ta gida ta gama sai ta wanke hannunta ta gyara guri ta dawo gare shi to anan ana iya abu biyu ne uwar gida in tana son ta soya shi za ta sa mishi shi ma a wannan frying pan da nace miki mai nauyi wanda bai daukan mai kaman non-stick kenan za ta barbada dan man ta kadan cokali daya zuwa biyu sai ta jera wannan kifi kike in yayin interview ta juye gefe in yayin interview ta ce har ya ga soyu kuma za ta yi shi a za ta dan rage wuta saboda kar ya ba
ni saurun kone amma shi bai yi ba
yawa to uwar gida kuma tana iya gasa shi
to wato a jera a sa a oven
kenan
ko kuma ta samu gawayin
ta ta samu gawayin ta ya wata dora ta ta gasa
iya abin da take da shi
yawa saboda dai muna kokari mu kaura cewa cin mai to uwar gida tana iya soya wannan ta aji kin ga shi ma idan ta gama za ta dauko ganyen parsley ta tabarbada mishi ko kuma tabarbada mishi wannan ridi
to so aje mishi kwalliya
aje mishi kwalliya to shi kuma za ta zo ta samu plate
wato faranti
faranti mai dan fadi shi ma sai ta jejjera su akai idan ta jera kaman guda 5 sai ta da ta jera 4 sai ta da ta jera 3 sai ta dora 1 a sama
wato dai
kaman zai kaman
da alhaka an jera kaman da alhaka na a wannan
to shi ma uwar gida tana iya saboda a bashi kala kinga tana iya daukan koriyar ko albasa mai lawashi ko kuma ita parsley din sai ka dan barbada mata ita yawa to a nan lokaci uwar gida tana dan iya dan ta dan barbada dan manta kadan akai ya dan
kuma dai
eh ya dan rika dan kyalli amma dan kadan
azizara haka dai
yawa idan kuma da zafi tana iya yankan dan man bota kadan kawai ta
an sa daga sama sai na ruka ya ji har kasa
ya sauka sai kin ga wancan an gama da shi
ka ji hadi mu wannan girki dole an gwada shi to bayan nan wannan crispy fish din wanda shi kifi ne ainihin shine a can tsakiya ya sha kulle kulle an sa wancan ga kanshi ji ya bude wuri to sai kuma me yayi zamu ci da shi
sai ka kin ga bude baki ne ai ba wai abinci ne mai nauyi da ake za a ci ba tunda aka samu abubuwa kala biyu uku aka to kaman wannan uwar gida tana iya samun dankalin Hausa ko kuma doya sai uwar gida ta fere shi idan ta fere shi sai ta yankan da za ta yi masa kaman na dankalin Hausa sai uwar gida za ta yanka shi shi ma kaman gidan suga kinsa na farko mun yi a tsatsaye yan sana iya yin shi mai yankan suga sa shi a cikin ruwan gishiri ya samu ya ci kushi ma idan ta zo kai sai ta soya shi amma ba za ta soya shi ya jabushi
kawai dai a dai dahuwar su dai kai ga matakin dahuwa ne
amma kuma ya dan fara soyuwa
eh sama sama dai ta bayan shi dan fara dan karfi-karfi kamawa
idan uwar gida tana so kuma za ta iya ta soya shi cikin mai mai yawa idan ya dauko soyuwa sai ta cire shi sai ta saka shi a cikin wannan frying pan din ta da ta dan barbada mai sai ta saka shi zaki ga ya kama jiki
ya tsani
dan bubushe sai ta dan soya shi zai dan canza kala kada to a wannan uwar gida tana iya samun dan tumatirinta ta samu albasa ta samu tattasai wanda ta yanyanka amma ba kowa bane yake ci so ya ga yana cin albasa yanka yanka wasu ba sa to uwar gida tana iya samu blendanta ta dan bashi tsoro ta markada shi idan babu kuma tana iya jajjaga abinta sai ta dan sa mishi mai kadan ta soya shi sai ta dauki shi aini dankali da ta riga ta soya sai ta saka a cikin wannan kayan miya ta wata soya
wato da jage da ta dan soya
shi kuma zaki ga za ta sa mishi dan sinadarin dandano ta sa mishi shi ma dan citta da tafarnuwa ta cigaba da soya shi ta dan barbada
har su kama jiki
har su kama jiki to anan uwar gida tana iya sa masa danyar kwai idan suka yi sai ta bar shi ta rage mu wuta ta fasa kwai ta saka
ba tare da fadawa ba kawai kai tsaye a jiye a ciki
idan ya fara kama jiki sai ta dan sa cokali ta dan jujjuya shi haka
ta motsa shi ji ya wargaje
eh ba ya wargaje sosai ba ya dan dai rika kama jiki amma kuma tana dan motsa saboda kar gefe daya ya kone wani guri bi ba to idan uwar gida ta gama haka kar kuma ya bushe ta yawai ta bushewa to kin ga shi ma idan ta gama shi shikenan uwar gida tana iya barbada mishi ko albasa mai lawashi ko kuma ta barbada mishi parsley amma duk yanka kanana za ta yi saboda kin ga abu ne da wani zai ci shi danyi wanda ba zai ci danyi ba kuma tun yana wuta kaman albasa mai lawashin kenan sai ta dan barbada shi ta dan turara shi kadan sai ta kwashe ta ta ba da shi shi ma a ci
wato kenan idan ta zuba a kwanan da za a ci abinci nan gefe ga soyayyen dankalin ta wanda aka samu shi kayan miya aka hada shi shi ma nan gefe ga wato kifin ta soyayye wanda aka yi sarrafa shi aka yi mishi kwalliye kwalliye gwanin ban sha'awa so bayan na ko me za a iya yi don gabatar da ciyar
yau wasu sandwich
wato buredi din da ake yi na
gasawa
gasashen buredi
yawa wariyar bukaci buredin ta mai yanka yanka
to
idan kuma babu mai yanka yankan za ta iya siya an za ta iya jure yanka shi ta abu to a farko uwar ya ta zo kan wannan dai frying pan din da nace miki nan sai ta dan barbada mishi mai sai ta gasa shi gefe da gefe idan kuma tana da butter man butter sai ta dan shashafa a gefe gefe ta gasa nan gefe ko wani gefe ta dan gaggasa shi sai ta ajiye shi a gefe uwar gida na bukatan sidin na gwangwani
wato kifin nan sadin
ne ko tuna
to
duk wanda take so yawa uwar gida na bukatan tumatir danye da za ta yanka shi kanana kanana
to
uwar gida na bukatan albasa shi ma za ta masa yanka kanana
kanana kawun gidan suka suka amma kanana
amma kanana uwar gida na bukatan albasa uwar gida na bukatan bread uwar gida na bukatan ganyen lettuce
to
idan suna bukatan shi kenan wasu ba ba fasan shi amma uwar gida na bukatan ganyen lettuce idan uwar gida ta zo za ta yanyanka albasan kanana kamar yadda muka ce sai ta nemi shi ainihin sa kifin gwangwanin kenan sadin ko tuna sai ta juye shi a cikin kwano
har da ma
a'a za ta cire ma amma wasu in suna bukata wasu suna bukatan man suna sa wasu kuma ba sa son karnin man suna cirewa to uwar gida idan ta zuba sai ta kawo shi ainihin sai ta faffasa da cokali mai yatsu sai ta kawo tumatirin da ta yanyanka kanana sai ta zuba za ta kawo albasan da ta yanyanka shi ma ta hada uwar gida za ta nemi mayonnaise shi ma sai ta daifi cokali daya biyu yanda dai zai kama
wato wannan da ake amfani da shi wurin salad
eh sai ta hada sai ta gauraya shi ta garwaya sai ta dan sa mishi shi ma dan barkono in tana san dan yaji idan ba ta so kuma sai ta dan barbada mishi dan gishi yanda dai zai fito mata da dan dan uwar gida in ta jujjuya shi ta hautsina shi gaba daya sai uwar gida ta dauko shi ainihin breadin da ta gasa sai ta fara shimfidawa idan ta shimfida sai ta dauko ganyen lettuce dinta guda ɗaya ko biyu yanda zai cika shi ainihin bread sai ta dauko wannan kwadin da ta yi sai ta baza a kai idan ta baza sai uwar gida ta gama shi kin ga zai cika sai uwar gida sai ta dauki ɗaya bread da ta gasa shi ma sai ta dora a kai
wato dori na farko na bread za a shimfida wa ganyen lettuce sannan ɗebo wannan kwabin na kayan dadin nan da aka hada sai a zuba shi ne dori na biyu sannan sai a dauko ɗayan bread shi ma falle ɗaya a ƙara dorawa
a kai
an samu
ɗaya na
ɗaya kenan
an yi ɗaya na
daga
shi to bayan ka gama uwar gida ta gama yanka shi kuma kin ga ai ba za a ci shi haka ba sai ta maimakon kin san wasu suna yanka shi kaman shape
wato kaman dan kwali haka za a dora dan kwali
kaman shi to ba haka za ta yi shi ba a kwance yanda yake uwar gida za ta yanka shi idan ta yanka shi uwar gida
haka yi din nan kamar za a nada zani
sai uwar gida sai ta jera shi a cikin dan farantinta shi ma farantin tana iya shimfida mishi ganyen latas sai ta jera shi a tsatsaye yanda za a ga abin da yake ciki
to na
ga amma ta inda aka yi yankan shine yake sama
to
ta inda ba yanka ba shine yake kasa
to
kinga sai ta sassaka idan kuma uwar gida tana gani zai yi na motsi ko zai fita sai ta dauko toothpick tsinken
sakace
sai ta
sassoka
to
sai su rike juna
sai uwar gida ta jera su a tsatsaye yanda ita ta san mutane nawa za su ci
haka
wani bibbiyu wani dan daya ya ishe shi jira shi da shi ma sai ta kai kan tebur
madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 to madalla ga kiran farko nan daga jihar Nasarawa
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Bashir Tela ne daga layin na wanta cikin garin Lafiyan Bare-bare.
To Malam Bashir muna jin ka.
To hakikanin gaskiya mace sana'ar mace na da muhimmanci matuka saboda mata sun fi maza raya harkoki na kasuwanci mace duk kalilan na jari da ta samu ta san da za ta sarrafa shi. Domin ta samu amfanin da take bukata saboda haka muna kira ga musamman su maza a ringa tallafa ma mata da gudunmawa na jarirai sauransu wanda zai haɓaka musu sana'arsu mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bare-bare na gode a kan lafiya
To madalla masu saurare sai ku mana afwan ga lokaci nan ya karato da wayan mallam bashi muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.